This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hawwa Sharif da sauraron abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Laraba 7 ga watan Agusta na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Yan takarar shugabancin ƙasar Amurka biyu sun shirya tsar domin fafatawa zaben da ke tafi a watan Nuwamba. Yan sandan Birtaniya na ƙara jin damarar tunkarar masu boren ƙin jinin musulmi. Jagororin masu zanga-zanga a ƙasar Bangladesh sun buƙaci a gaggauta kammala naɗin sauran mambobin gwamnatin riƙon ƙwarya da aka kafa.
Kanin labarin duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Niger ta yanke hulɗar diplomasiya da ƙasar Ukraine. To ko me masana diplomasiya ke cewa?
Kama da Mali ta ba da sanowa ta ce ta raba gari ta fannin diplomasiya da ƙasar Ukraine. To abin bai zama to abin mamaki ba da Niger ta haka.
A Abuja, Nigeria kuma, manyan hafsoshin rundunonin tsaron kasashen yammacin Afirka sun fara gudanar da wani babban taro kan tsaro a yankin. Bayan nan za mu kawo muku shirin zamantakewa da Zainab Babaji za ta gabatar, inda shirin na wannan makon ya duba yadda al'umma suka haɗa kai cikin lumana don miƙa ƙorafe-ƙorafensu ga gwamnati. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko.
Jama'a, assalamu alaikum, barkanmu da yamma ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A halin yanzu dai, 'yan takarar shugabancin ƙasar Amurka biyu sun shirya tsaf domin fafatawa a zaben da ke tafe, inda a ranar Talata mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta bayyana wanda zai mata mataimaki, inda tauraruwar shi ta riƙa haskawa sosai a Philadelphia, ɗaya daga cikin tsaffin birane masu tarihi a Amurka da ke yankin arewa maso gabashi. Garin mai tarihin magabata da suka ayyana cin gashin kai a ranar Talata, Philadelphia ta cika ta batse da karsashin demokaradiyya daga dukkan jam'iyyun siyasa. A karon farko, mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris, da ake kyautata zaton ita ce za ta kasance ita takarar shugaban kasa ga 'yan Democrat, ta gabatar da wanda zai kasance mataimakinta a tafiyar, gwamnan Minnesota Tim Walz. Tim Walz ya ce,
message for Trump and others who want to turn back the clock on our fundamental freedoms. We're not going.
Idan take cewa ni da team muna da sako zuwa ga Trump da ma sauran mutane da ke da gurin maida hannun agogo baya a manyan al'amura da suka shafi ƴancin mu, ba za mu koma baya ba. Shi ma tsohon soja da ya rikide ya zama malamin makarantar sakandare, ya kuma zama mai koyi kwallon kafa, ya sake rikidewa ya zama dan siyasa. Tim Walz kai tsaye ya cicciki dan takarar jam'iyyar Republican, inda ya ce,
just an observation of mine that I made, I just have to say it, you know it, you feel it.
Lura da shi da ya zama wajibi in faɗe shi, kun san shi kuma kun ji shi. Wannan mutane ne miyagu, maƙetata kuma shi'umai. Wannan shi kuke ji kuma shi kuke gani. Wasu 'yan demokaradai sun ce Walz zai maido da 'yan demokarad da Trump ya jaye daga baya, wato a mahimman jihohi da ke da tasiri wajen cin zaɓe. A ranar Laraba, yan sandan Birtaniya suka ƙara jan ɗamara fuskantar masu boren jin wato ƙinjinin musulmi, a yanda ƙungiyoyin masu ra'ayin riƙau ke kaikaitar cibiyoyin masu neman mafaka da harabobin masu kula da dokokin shige da fice da ke ƙasan, a wato lamarin da ya janyo zanga-zangar hata aka samu masu mai da martani. Birtaniya dai ta tsinci kanta a wani yanayi na ruruwar tashin-tashina da yake farkuwa, wato da ya faru a farkon makon jiya, a sa'ilin da aka kashe wasu mata uku da suka wato da wuka a yankin arewa maso yamma na Birtaniya. Lamadin da ya haifar da sakonnin ƙarya da aka rika yadawa kamar wutar daji ta yanar gizo, da ya kuskuren nuna wanda ya kisan a matsayin musulmi dan gudun hijira. Prime Minister Keir Starmer, wanda tsohon babban mai gabatar da kara ne da ke fuskantar rikici a karan farko tun bayan da ya lashe zaben 4 ga watan Yuli, ya gargadi masu boran da suke yayi kansu cewa za su sha dauri mai tsawo a gidan kaso a daidai lokacin da yake fadi tashin ganin yayi ya fara rikicin mafi girma wuta da ya barke a Burtaniya cikin shekaru 13.
To madalla, kafin ku ji karashin labaran za mu fara kawo muku rahotanmu na farko. Gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Niger ta ba da sanarwar yanke hudar diplomasiya da Ukraine da nufin nuna goyon baya wa Mali, wacce ke zargin hukumomin Cape da hada kai da mutanen da ta kira 'yan ta'adda a yin kazamin fadan da ya yi sanadin mutuwar dimbin sojojin Mali da na sojojin hayar Wagner a makon jiya a ƙauyen Tinzuatan kusa da iyaka Algeria. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Mumunu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Gwamnatin ta mulkin sojan Niger a sanarwar da kakakin CNSP Colonel Abdulrahman Ahmadu ya karanto ta fara ne da bayyana takaici dangane da munanan kalaman da kakakin ma'aikatar tattara bayanan sirrin Ukraine ya furta da waɗanda jakadan Ukraine a Senegal ya yi don jaddada goyon bayan ƙasarsu ga haɗin gwiwar ƙungiyoyin ta'addancin da suka afkawa sojojin Mali a ƙauyen Tinzawatan. Abanda Niger ke ganin ya saba wa dokokin Majalisar Dinkin Duniya da 'yancin ƙasa da ƙasa.
Le gouvernement de la République du Niger totalement solidaire du gouvernement et du peuple malien.
Yace domin baiwa gwamnatin Mali da al'ummar ƙasar cikakken goyon baya dangane da yarjejeniyar Vienna ta 1961 wacce ta tsara sha'anin diplomasiya da kuma yarjejeniyar da ta kafa kawancen Confederation AES. Gwamnatin Niger ta yanke shawarar tsinke hulɗa da Ukraine, sannan ta kuduri aniyar shigar da ƙara a gaban kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya don ganin an ɗauki mataki kan tursasawar da Mali ta fuskanta daga Ukraine da masu gidanta. To komi ke matsayin 'yan fafutuka dangane da yanayin tsamin dangantakar da aka shiga a tsakanin kasashen Sahel da Ukraine? Bana Ibrahim shine mataimakin shugaban kungiyar Front Patriotic.
Wannan abu ba mu yarda da shi ba. Bayan da Ukraine ta bi sahun kasashen da ke cikin OTAN, na ganin cewa ta soma yaki da Russia, yau tana ke son ta zo har kasashen mu na Afrika ta kawo wannan yaki domin ta taimaki OTAN.
Wannan sabuwar dambarwa da ta samo asali daga kisan sojojin Mali da abokan hulɗarsu na kamfanin Wagner wata alama ce da ke fayyace kusancin da ake ƙara samu a tsakanin kasashen AES da sabuwar ƙawarsu wato Russia, kamar yadda Ukraine ke zama 'yar ɗakin kasashen yammacin duniya. Dalili kenan ƙwararre kan sha'anin diplomasiya Mustafa Abdullahi ke cewa bai mamakin abin da ke faruwa ba a halin yanzu.
Kasan abokin abokinka abokinka ne, kuma makin makinka shi ma abokinka ne, amma abokin makinka shi makinka ne.
Dama da Mali ta ba da sanowa ta ce ta raba gari ta fannin diplomasiya da kasar Ukraine, to abin bai zama to abin mamaki ba da Niger ta yaka.
A washegarin kafsawar Tinzawatan, 'yan awaren kungiyar CSP sun ɗauki alhakin wannan al'amari, a yanda hukumomin Mali ke fassara abin da aika-aikar 'yan ta'adda masu goyon bayan wasu ƙasashen waje, matsalar da idan ba a yi hattara ba ga iya mayar da yankin Sahel tamkar wani fagen yakin Russia da Ukraine. Inji masani kan sha'anin tsaro Abbas Mummuni.
Tunda sojojin Mali suna alaka da Russia, an tawaye su ma Ukraine ta kama musu, amma ba ta kama musu ba, ta jinjina musu ta yin amda abin da 'yan ta'adda sun kai yankin Mali kenan. Tabbas fasara ce ta cibiyar geopolitical commander ta yi lokalize ta do Sahel. Haka din ma yaƙi da ake tsakanin Russia da Ukraine zai de lokalize ya dawo Sahel.
Gwamnatin mulkin sojan ta Niger a wannan sanarwa ta ƙara da cewa bata ji daɗin yadda ƙasashen Afirka da ƙungiyar tarayyar Afirka suka yi gumda baki ba, suna kallon manyan ƙasashen duniya a yunkurin mayar da yankin Sahel tamkar wani wurin da 'yan ta'adda ke da damar cin karansu ba babbaka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Jagororin masu zanga-zanga zanga-zanga a kasar Bangladesh sun ce suna sa ran mambobin gwamnatin rikon kwarya ta Muhammad Yunus da ya taba lashe kyautar Nobel ke jagoranta da su kammala a ranar Laraban nan, bayan da Prime Minister Sheikh Hasina ta ranta a nakare daga kasar biyu bayan zanga-zanga da ɗaliban kasar suka yi na hadirar gwamnatin ta domin kwatar kai. Shugaban kasar ta Bangladesh ya nada Yunus wanda jagororin ɗaliban suka mika sunan shi a matsayin shugaban gwamnatin rikon kwarya a yammacin ranar Talata, suka ce lalle ne a hanzarta kammala zaɓu sauran mambobin gwamnatin domin a shawo kan matsalar da ke a gaba a halin yanzu a kuma share fagen yin zaɓe. Gwamnatin rikon kwarya dai za ta cike gibin da aka bari bayan da shugaban Hafsan Hafsoshin kasar ya ayyana murabus ɗin Hasina da aka rika yadawa a kafar talabijin a ranar Litinin bayan shafin makonni da aka yi ana tashin hankalin da ya sha kan kasar Hawuya. Aka kashe mutane 300, wasu dubbai suka jikata. Yunus mai shekaru 84 a duniya ya shaida ma mujallar Financial Times a ranar Laraban nan cewa abu ne mai mahimmanci a gaggauta maido da samun aminci da yarda a gwamnati. Ya kara da cewa ba shi da niyyar neman wani mukami a zabe ko wani matsayi a ƙarshen rikon kwaryar da aka nada shi a halin yanzu.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu, inda za mu leƙa Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, inda a yau aka buɗe wani babban taron manyan hafsoshin rundunonin tsaron ƙasashen yammacin Afirka da zumar sake bitar salon yadda ake fuskantar tsaro da juye-juyen mulki a yankin. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Taken kungiyar ECOWAS kenan yayin bude taron manyan hafsoshin rundunonin tsaro na kasashen yammacin Afirika da aka bude dazu-dazun nan a nan birnin Abuja.
The convening of this ordinary session.
Kwamishinan harkokin tsaro da siyasa na ECOWAS, Ambassador Dr. Abdul Fattah Musa, ke jawabin bude taron, inda ke bayyana cewar kiran wannan taro zai ba da damar sake bitar yanayin tsaro da zumar ɗaukar wasu sabbin matakai na gaggawa don inganta tsaro a wannan yanki, inda yake bayyana cewar a yau za a ɗau matsaya akan yadda za a aiwatar da kudire-kudiren da aka cimma a irin wannan taro na 41 da aka yi akan tsaro da zaman lafiya a shiyar Afirka ta Yamma. Dr. Abdul Fattah Musa ya kuma magantu akan sabbin matsalolin tsaro irin ta'addanci, tsatsauran ra'ayi, juye-juyen mulki da kuma gasa da manyan kasashen duniya ke yi wurin samun angizo a yankin nahiyar Afirka ta Yamma. Taron zai kuma ba da damar farfado da rundunar sojojin ECOWAS wato ECOMOC, wacce za ta ke tunkarar kalubalen tsaro irin na ta'addanci da kuma juye-juyen mulki. Tun da farko cikin jawabinsa, mai masaukin baki kuma shugaban kwamitin manyan hafsoshin tsaro na ECOWAS kana jagoran sojojin Najeriya, General Christopher Musa, ya bayyana cewa
it is to demonstrate the collective drive to address the various security threats affecting the region through deliberate and concerted collaborative.
Wannan taro na nuna irin zakuwar da aka yi don shawo kan kalubalen tsaro da ke addabar yankin Afirka ta Yamma. A matsayinmu na manyan hafsoshin rundunonin tsaro na sojojin Afirka ta Yamma, muna sane da irin dimbin kalubalen tsaro iri-iri a ciki har da juye-juyen mulki da ke faruwa a kasashenmu da ke da illa sosai, yake kuma maida hannun agogo baya da ke shafar tattalin arziki da zamantakewa. Juye mulki na bayanin da aka yi a wannan yanki namu ya durkusar da tsarin demokradiyya, wacce kuma ya kamata mu sojoji mu kare. Wannan taro zai duba shin menene ke jawo irin wannan kalubalen tsaro da kuma yadda za a magance su. Kalaman babban Hafsan Hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan. Za a yi kwanaki uku ana wannan taro. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Madalla, gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10:11 na safe da minti 13. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraronmu, barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a zauren zamantakewa na wannan mako. A shirin zamantakewa mukan zakulo masu ruwa da tsaki ne don tattaunawa kan hanyoyin samar da haɗin kai da zaman lafiya tsakanin al'ummomin da ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da sauransu, domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce kuma ke jan ragamar shirin. yau shirin zamantakewa ya duba yadda al'ummomi daga bangarori daban-daban suka hada kai wurin gabatar da kokensu wa gwamnati cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Tun a ranar 1 ga watan Agustan 2024 ne 'yan Najeriya suka yi dandazo a jihohi da dama na kasar don bayyana korafe-korafensu ga gwamnati musamman ma ta tarayya kan ta sauya wasu tsare-tsaren da ta dauka ta kuma aiwatar da ya kai ga hauhawar kudin kayayyaki kama daga abinci, wutar lantarki, man fetur da duk wani abin more rayuwa ga al'ummar kasar. Yayin da zanga-zangar a ranar farko ta rinchaɗe a wasu jihohi inda matasa suka bige da wawure dukiyar al'umma da lalata kayayyakin gwamnati a jihohi kamar Adamawa, Taraba da Filato, an gudanar da zanga-zangar cikin lumana. Hasali ma masu zanga-zangar sun gudanar da addu'o'i ne don samun maslaha ga matsalolin da al'umma ke ciki. Prophet Isa Elbuba, wani shahararren malamin addinin Krista a Najeriya, shine ya jagoranci zanga-zangar ta lumana a jihar Filato.
Wahalar da mutane suke ciki, kowane rana na tashi zan samu text message, zan samu sako daga wurin mutane daga Maiduguri, Bauchi, Kano, Kaduna. Aki gani mutane suna kuka don Allah ka taimake ni daga wannan, don Allah ka taimake mu da dan 10,000 ko 5,000 ko 1,000 da Allah ba mu samu abinci ba. Domin wannan wahalar da mutane suke fuskanta, na je na nema fili kusan plot 450 na raba ma mutane, na raba musu kowa da plot guda ɗaya-ɗaya-ɗaya domin su samu su yi gona, na ba su taki, na ba su iri. Dukka yanzu muna noma tare domin a samu cewa mun sun fita cikin damuwan da suke ciki. Mun gani cewa gwamnati sai dai kawai mu dinga ji cewa ai spending billion kaza a hansiya kaza billion kaza, amma talakawa suna cikin wahala. Ta kuma ba abin da ya sa aka zaɓi gwamnati ba ne, kuma ba abin da ya sa gwamnati take cikin mulki ba. Na biyu, domin maganar tsoro, yanda ake ɗaukar mataye da mazaje sun zama kaman a je kasuwa ne a siya kaza a zuwa yanka. To haka ne ake da mutane. Na yi addu'a ga Ubangiji Allah ya za mu yi wannan magana. To Ubangiji Allah ta wuri ikonsa kuwa ya magana ya ce, to yanda za ku yi dole ne ku fita ku yi magana. Ku ne masu shugaban mutane, ku ne kuwa kuke koyaswa mutane, mutane kuma suna jin ku domin shafan Ubangiji a cikin rayuwarku, ku ne malamai. Shi ne a hakan nan shi da na fita na ce, to shi kana na yi ma shugaban kasa magana, ku yi ba mu alkawari cewa ga abin da za mu yi, ga abin da za mu yi. Mun ce to tunda maganan Petro ɗin ne ta kawo damuwa, komai kawai ta wuce iri a kasuwa. To muka ce to ya komar da talafin mai, ya komar da shi, to shi kana za mu iya mu zo na mu yi magana. Batun arewa abubuwan da muke fuskanta ya ne za mu handling ayyukan arewa, domin mun san cewa ba shi ba ne ya zo ya samu wa'annan damuwoyi a ƙasa. Amma in ka zo shugabanci, dole ne ka nuna ma mutane ka cewa na samu wannan damuwar a ƙasa, amma ga abin da zan yi. Dole ne mu tashi siye, mu taimaki kanmu, mu yan arewa, mu canza lissafi.
Aliyu Abdullahi da ya shiga zanga-zangar ta lumana ya ce ba tare da nuna ɓangaranci ba suke wannan fafutuka.
Malamai da pastoci duka da wanda suke manya elder da Najeriya sun samu shugaban kasa mabayani, amma har yanzu mu dinan da muke magana bai mana magana da ya kamata a ce mu mun gamsu da ita ba, saboda ana magana an tura trailer shinkafa 20. To an kado population na mutane trailer shinkafa 20 me zai, daga baya an zo an ce an kara 10, an kara 5, duk ba zai kai ba. Muna bukatar abin da zai zama to all Najeriya, kowa zai zo ya samu sauki, ya zama to ba tare da wai wani ya samu wani bai samu ba. Saboda idan yanzu abin da muke so shugaban kasa yayi shine ya dawo da darajar naira na farko, man fetur hima a rage ma kuɗi, a buɗe bodoji, a rage haraji ba da yawa kan wasu abubuwan, wutar lantarki yayi yawa. Ya kamata shugaban kasa ya duba mu, ya ga halin da muke ciki. Mu talakokin nan mun zaɓe ne don ya kawo mana ci gaba.
Amma zanga-zanga shi ne matakin farko da kuke ganin kamar ya kamata a yi ma ita gwamnati, tun da yake ba wai wani dadewa ta yi ba, tana da shekaru 3 nan gaba.
Eh, to kin san kafin a kai wannan mataki na zanga-zanga, mun yi kokari ta, mun yi bayani da kungiyoyi da shawaran mutane a Najeriya, sun kira ga shugaban kasa a duba abin nan kare kai wannan mataki. To mun duba ba mu da wani zabi ce wannan abin ne, domin nuna fushin mu kuma nuna cewa ya kamata matsayin sa na wanda yake shugabantar mu ya san cewa yana yi dan mu ne. To ya kamata duba ma kan wannan bangare.
Ministan harkokin matasa da inganta wasanni a Najeriya Solomon Dalun, wanda shi ma ya jagoranci matasa suka kuma yi zanga-zangar cikin kwanciyar hankali, ya kalubalanci hukumomi ne kan batun tsaro a kasar.
Da jami'an tsaro sojojin mu, na gan kun fita kayan yaki irin wanda ban taba na gani ba. Kenan kuna da kayan yaki wanda za ku yaki yan iska daji. To muna ba ku shawara, dole tuji yana nan a dajin Zamfara. Akwai yan iska suna boye a daji a wajen bakwai da wajen mangu da wajen basa suna kashe mutane mu. Ku shiga daji ku je ku fatatake su. Ashe kuna da kayan aiki haka shi ne an kore mu ba mu yi noma ba, dole a dawo da shugabanci na kwarai a ƙasa. Mu yan Najeriya muna cewa ka dawo mana da tallafin mai. Kudin wutan da kun kara su dawo mana da kudin wutan mu a inda yake. Mu yan Najeriya muna cewa ku tabbatar mana da tsaro a Najeriya.
Tashin hankali abinki ne, zaman lafiya abin so ne.
Haka dai sauran mahalarta zanga-zangar suka yi ta maganganun an karar da hukumomi.
Sunana Emmanuel Zobal, jama'a suna shan wahala. An cire subsidy, kudin mai ya hau, kudin abinci ya hau, an kara tarif na electricity. Ko kana ina inda yake da Najeriya ne dole ka ji zafin wannan.
Amma ita gwamnati na cewa ku dan hakura tunda shekaran ta guda ɗaya kenan akan mulki.
To ita gwamnati don me a cikin shekara ɗaya ta cire subsidy? Ai da ita ma ta saya ta bar Nigerians su dan more abinda suke kasa tukuna. Inda nake aiki yanzu yan makarantar barazu yanzu haka suna zama a duhu ba wuta. Don wurin ba za su iya biyan kudin electricity ba. A wata abinda da ana biyan miliyon 13 miliyon, yanzu an kawo miliyon 80 wai wata daya ana biyan electricity bill. A ina za a samu kudi a biya wannan? To don me gwamnati take akan irin wannan abun? A rufe makarantar kenan?
Sunana Isiyaku Zubairu. Babban abin da ya sa muka fito zanga-zanga a wannan kasa tamu shine gaskiya rashin kulawa na security yana damu mu da yanayin abubuwa na rayuwa, tsadan abinci da kuma wasu abubuwa suna nema su fi karfin mu. Shine muka fito muna so mu gaya ma gwamnati cewa ta duba ta gani inda abin da ya kamata a yi, a yi abin da ya kamata. An dade da cewa a yi hakuri, a yi hakuri, kullun abin yana dade ci gaba. Shine muke kai kukan mu zuwa ga gwamnati cewa su duba mana, saboda game da abubuwan da ake ciki na rayuwa, tsadar rayuwa, abubuwa ba kuɗi ba wa, in ka siya abu ma yanzu kafin ka je ka sai wani zai zama ma aiki. Shine muke kiran gwamnati ta duba mana dan Allah ta kawo mana sassauci.
Sunana Blessing Solomon.
Gashi kun fito zanga-zanga, me ya faru ne?
Gaskiya mun gaji da wahala da yunwa a kasan nan. Yadda da ku zaka cika koshi yanzu da kyanne, yaran ka ba sun ce service sun dawo, ba maganan aiki, kudi ma ba amfani kuma, kafin ka dafa abinci ba sai ka dinga lissafi. Amma da ba haka bane, yanzu ba kai saka cika manda ba, ai wahalan ya ishe mu haka. Gara su staff ne za su yi akai.
Mai fashin baki kan lamura a Najeriya Mr. Jafet Philip ya ce irin haɗin kai da aka samu tsakanin mabambantan addinai a wurin zanga-zangar abu ne da sauran sassan Najeriya ya kamata su yi koyi da shi.
Ganin cewa jihar Plateau tana da tarihi na samun rikita-rikita tun 2001. In kin iya tuna cewa ana samun rikita-rikita, rashin jituwa tsakanin manoma da makiyaya, an yi faɗaje na addini da na ƙabilanci. To wannan ya nuna cewa mutanen jihar Plateau sun zo wani wuri cewa sun gane cewa shi talauci bai san addini ko ƙabila ba. Shi rikici yana shafan kowa. Shi yasa aka haɗa kai a wurin zanga-zangar nan da aka yi a Old Airport Junction. Lokacin sallah, kristoci suka zage yan uwansu musulmi su yi sallah, suka kare su. Lalle wannan abu ne da ya zama wato tubali na koyi ga sauran mutane a Najeriya, kuma abu ne da ya kamata a ƙarfafa domin inganta zaman lafiya tsakanin addini, musamman kristoci da musulmi.
Daga ƙarshe madugun 'yan zanga-zangar a jihar Plateau, Prophet Isa Elbuba ya ce za su yi kokarin dorawa kan zamantakewa da suka yi a wurin zanga-zangar.
Duk yaran da can Allah ya yarda an gama zan tara su duka za mu fara lecture. Wato za mu fara mu koyar da su abubuwan da ya kamata su yi, kuma za mu nuna musu hanya yadda za su iya su taimaki kansu domin su zama abin albarka ga iyayensu kuma ga ƴan uwansu. Zumuncin nan, to haka nan za mu haɗa wannan zumunci da dan Allah, kuma za mu nuna wanda za mu training nasu ta wurin noma, za mu training nasu ta wurin noma, wanda za mu training nasu ta wurin wato kifi mai ake kira yawwa. Za mu koya musu kowa da zai samu
abun sana'o'i dai kawai gaba daya.
Kowa zai samu abun yi wanda inda yaddan Ubangiji Allah in mun fara, to zaki gani cewa a cikin shekara daya kowanne family, kowanne iyali za su samu abun albarka.
Jama'a masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ne da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa sai wani mako in Allah ya kai mu da lafiya zan zo muku da wani sabon shiri. Mu huta lafiya.
A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Shehu Adamu Jau, yace tabbas zanga-zanga da tutar rashi da wasu masu zanga-zangar matsalar rayuwa ke a Najeriya babban laifi ne, domin dai da a ce a rashi zanga-zanga ke faruwa da basi da tutar kasar mu ba, kuma ai hannun wani baya ɗibar mu wani miya, sannan kuma ai kowa da hannun shi yake takumi. Sakonmu na gaba kuma ya fito daga Muhammadu Salihu Kauran na Mora jihar Zamfara, yace gargaɗi da barazana da babban hafsan tsaron Najeriya General Christopher Musa ya yi wa masu zanga-zangar da ke daga tutar ƙasar Rasha. Irin shi ne muke tsammanin a ce tuntunan babban jami'in tsaron ya yi ga 'yan ta'addar da ke kai hare-hare da kuma aza haraji ga al'ummomi da dama a yankin arewa maso yammacin Najeriya. Ya kamata Janar Musa ya sani, mu a wurin mu ta'addancin da 'yan bindiga ke a wannan yankin ya fi zama cin amana ƙasa fiye da daga tutar Rasha da masu zanga-zanga ke yi. Sai kuma sako da ya fito daga Hamidu Kalalabuwa a jihar Difan, Nijar, ya fara sallama ya ce da fatan kowa na lafiya, don Allah ga sakon ta aziya zuwa ga al'ummar garin Gudun Mariya bisa rasu wanda suka samu na Allah Jabarma. Ya rasu ne ranar 31 ga watan Yuli a garin Gudun Mariya. Muna addu'a Allah ya ji ƙanshi ya kuma gafarta masa. Amin summa amin.
To madalla a gaida Sarfila Hashim Gumar, kafin mu karkare shirin namu ga labaran duniya a takaice.
To Muhammad, a takaice, a halin yanzu dai yan takarar shugabancin kasar Amurka biyu sun shirya tsabdumin fafatawa a zaben da ke tafe, inda a ranar Talata mataimaki da shugaban kasa Kamala Harris ta bayyana wanda zai mata mataimaki, inda tauraruwar shi ta rika haskawa sosai a Philadelphia, ɗaya daga cikin tsaffin birane masu tarihi a Amurka da ke yankin arewa maso gabashi. Garin mai tarihin magabata da suka ayyana cin gashin kai a ranar Talata, Philadelphia ta cika ta batse da karsashin demokradiyya daga dukkan jam'iyyun siyasar. A ranar Laraban nan, 'yan sandan Birtaniya suka ƙara jan ɗamara fuskantar masu boron ƙin jinin musulmi, a yayin da ƙungiyoyi na masu ra'ayin riƙau ke kaikaitar cibiyoyin masu neman mafaka da harabobin kula da dokokin shige da fice a ƙasar, a lamarin da ya janyo wata zanga-zanga ta mai da martani. Birtaniya dai ta tsinci kanta a wani yanayi na roruwar tashin-tashina da ya ɓarke tun farkon makon jiya a sa'ilin da aka kashe wasu 'yan mata uku da wuƙa a yankin arewa maso yamma na Birtaniya. Jagororin masu zanga-zanga a ƙasar Bangladesh sun ce suna sa ran mambobin gwamnatin riƙon ƙwarya ta Muhammad Yunus da ya taɓa lashe kyautar Nobel ke jagoranta ta kammala a ranar Laraban nan, bayan da Prime Minister Sheikh Hasina ta ranta a nakare daga ƙasar biyu bayan zanga-zanga da ɗaliban ƙasar suka yi na drama gwamnati domin ƙwatar kai. Shugaban ƙasar ta Bangladesh ya naɗa Yunus, wanda jagororin ɗaliban suka miƙa sunan shi a matsayin shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya a yammacin ranar Talata, suka ce lalle ne a hanzar ta kammala zaɓo sauran mambobin gwamnatin domin a shawo kan matsalar da ke gaba a halin yanzu, a kuma share fagen yin zaɓe.
To masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Hawwa Sharif da ta karanto labarai, da kuma Julius Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyanmu na yau Cedric, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya. Sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin Yau da Gobe.